Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Kiddushanu mitzvotav Vitzivanu likra yisraelah
I'm I'm lovely, Shmoa.
Da 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 Yeah. Like tuna.
I pay is to leave. I shall return. I am a boy, I am a boy,
oh.
Oh, Ba Taib Lahoida, is a Shimcha Noel is Amen. Miyoi Lamiadoi Lamato, Barakata, they know. Melech Mulo, Matishmo.
Is Kadash
all the way to the right, all the blue.